duk da hukumar EFCC ta musanta cewa babban alkalin Najeriya Walter Onogo mai shari'a na babbar kotun tarayya Abdul Kafarati gwamna Fayoshe da minista Fayemi na cikin mutane 100 da take bincike ta ce wasu daga cikin binciken na matakin farko ne kakakin hukumar Mr Wilson ya musanta labarin wata sanarwa A gantawar da muka yi da shi mukaddashin shugaban hukumar ta EFCC Ibrahim Magu ya ce akwai muhimman tuhume da suka yi amma don saboda lamarin shari'a ba za su bayyana sunaye ba
abinda aka samu kaman biliyan 409 na naira kenan da kuma akwai wanda muka samu miliyan 69 da wata 2.5 da dugo 5 dollars kenan nasaran an yi ta tsakanin January 2017 to August 30th mutane da yawa a ciki mutane su so ba mai listin mutanen ba da na gaya maka su amma da yake maganan yawanci muna court kasan bai kamata mu faɗa sunayen su ba banda haka ma mun samu cases wanda ya kai 137 aka yi kunci a wannan shekarar wannan akwai ci gaba kwarai da gaske ina jin ba a taɓa yin irin wannan ba
Tsohon shugaban hukumar ta EFCC Malam Nuhu Ribadu ya ce nasarar hukumar ba ta misaltuwa.
Ko kaya ta ki gaskiya ta san yanzu da tsakani da Allah ana yin yaƙi da cin hanci da rashawa. Menene yaƙi da cin hanci da rashawa? Satan da aka yi ana dawo da kuɗi. A yau din nan kowane lokaci idan ka tashi ka ji yau an gane biliyan haka an biya haka kana gani mutane ana kai su kotu. Ana yi wannan EFCC ta yi nata aiki idan an ka yi bincike za a kama ne a kai kotu sauran kuma aikin kotu ne to ni a fahimta na a yau din nan wallahi tsakani da Allah nake fada gwamnatin nan na Janar Buhari yana kokari suna kokari a yin yaki da cin hanci da rashawa kuma irin mutane kamar su Magu sun sadakar da ransu suna yin wannan aiki tsakani da Allah
EFCC ta zayyana waɗanda suka ce tana binciken wasu manyan mutane 100 da hanya ce ta haddasa sabani tsakanin hukumar da sashen shari'a Salihu Ashaka Muryar Amurka Abuja Nigeria